sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, kuma barkanku da sallah. Da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar sallah. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shiri na musamman akan gashe-gashen barka da sallah. Amma yanzu ga Ibrahim Garba da halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen karamar sallah lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Akasarin musulmi a duniya sun kammala azumin watan Ramadan bayan shan ruwa jiya Alhamis, aka kuma ci gaba da shirye-shiryen sallar Idi. To amma fafatawar da ake yi a Sudan da kuma turmutsutsun da ya auku a Yemen na neman mamaye dukkan batutuwa a wasu sassan. A wasu sassan kuma na wannan yanki an shiga wannan muhimmin lokaci ne, yayin da wasu kasashe da suka dade suna gaba da juna ke ta sasantawa da yin sulhu da junansu. A kalandar musulunci ana amfani ne da ganin wata tare da bayanai daga hukumomin addini. Akan kuma fara azumin watan Ramadan ne kulla yomin tun daga ketuwar alfijir zuwa faduwar rana, sannan a kammala wannan muhimmin wata da shigulgulan karamar sallah. An kashe wani kusa a gwamnatin Mali da wasu mutane uku a wata kwantar bauna da aka yi a wani yanki na kudu maso yammacin kasar. A cewar gwamnati jiya Alhamis, harin ya auku ne a wani wuri da masu tsauraran ra'ayin addini ke da ƙarfi. An kashe shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Umar Tuwari yayin da yake tafiya a wani wuri daura da nara a yankin Kayes, a cewar shugaban sashin kuɗi na fadar shugaban ƙasar Laftana Kanar Cheikh Mamadu Charif Tunkara a wani bayani. An kuma kashe dogaran tsaron Tuwari da wani direba da kuma wani mai kamfanin haƙar ma'adinai, yayin da kuma har yanzu ba a san inda wani direba yake ba. A cewarsa, da yammacin jiya Alhamis aka yi jana'izar mamatan. Gwamnati dai bata bayyana lokacin da aka kashe su ba, da adadin motocin da ke cikin tawagar da kuma waɗanda ake zargi da kai harin wanda ya auku a wurin da masu ikirarin jihadi ke tasiri. Shugaban Uganda Yoweri Museveni ya kirata ba hannu kan wani kudirin doka wanda a wasu yanayoyi ya tanaji kisa ga wanda ya aikata luwaɗi, sannan ya sake turawa ga majalisar dokokin ƙasar danta a tabakinsa ƙarfafa kudirin dokar. An bayyana shawarar da Museveni ya yanke ne da yammacin jiya Alhamis, bayan da ya gana da 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke jam'iyya mai mulki ta NRM, waɗanda kusan dukkaninsu ke goyon bayan a maida ƙudurin doka. An kammala ganawar ce ta yanke shawarar maida ƙudurin ga majalisar tare da abin da aka kira wasu shawarwari na inganta shi, a cewar takardar bayanin. Amma ba a fayyace shawarwarin da shugaban ƙasar ya bayar ba. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Indiya biyar jiya Alhamis, bayan da 'yan tawaye masu gurmayar kawar da mulkin Indiya suka yi kwantar bauna ma wata motar soji a Kashmir da ke yankin Himalaya da ake takaddama a kai, a cewar rundunar soji. 'Yan bindigar sun kai hari kan motar sojin ne ta wajen bude wuta a yankin Rajuri da ke kudancin ƙasar, daura da wuri mai cike da harkokin soji wanda aka shata don raba bangarorin biyu, a cewar takardar bayanin wadda ta ce sojoji biyar sun halaka baya ga wani kuma da ya ji rauni. A cewar takardar, 'yan ta'addar waɗanda ba a san ko su waye ba sun fake da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma duhun da ya biyo baya suka kai harin. A ƙarshe, sakataren NATO Jens Stoltenberg jiya Alhamis ya ce ƙasar Ukraine ta cancanci kasancewa mamban NATO da Amurka ke jagoranta, wadda ita ce babbar ƙungiyar haɗakar sojin ƙasashen yamma. To amma nan da nan wannan matsayi nasa ya janyo martani daga Rasha. A ziyararsa ta farko zuwa Ukraine tun bayan mamaye Ukraine da Rasha ta yi watanni 14 da suka gabata, Stoltenberg ya yi magana inda ya ce, bari in fito fili, inda ya fi dacewa Ukraine ta kasance shi ne cikin iyalin Turai da Atlantic. NATO ce muhallin da ya dace da Ukraine. Stoltenberg ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky sun tattauna kan wata hanya da NATO za ta taimaki Ukraine ta canza kayan aikinta da ma aƙidojinta daga na tun zamanin tarayyar Soviet zuwa na NATO don a samu cikakken dacewa tsakaninta da NATO.
Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Zahara Aminu Fage za ta kawo mana shiri na musamman.
Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, duk taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ni yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai muyi fara. Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Zahra Aminu Fage ce ke muku barka da safiya. Da fatan an yi sallah lafiya, da fatan Allah ya karbi ibadun mu baki daya. Amin. Yau take sallah. A wannan ranar sallah za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke sanye da sakonnin su a ko ina a duk faɗin duniya. To masu sauraron mu, sai a biyo mu a cikin shirin mu na gaishe-gaishen sallah. Za mu fara gaisuwar sallah ne daga nan Amurka.
Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga zurkata Hajiya Hafsa gidan marigayi Alhaji Kawo Allah jikanshi da rahama, da yayata Hajiya Kubra, da kanina Alhaji Abdullahi, da Ibrahim, da Abubakar, da Ahmadu, da ɗana Kamalu, da ɗana Izil Arab, da ɗana Tiridu. Ina gaida Hajiya Talatu da Iyami da Jariya, da Hajiya Lami a dutsen ƴan Kilishi, da Alhaji Umaru Akawu, da Alhaji Ali Akawu, da matarsa Hawa Akawu, da Anti Binta, da siriki na Alhaji Baba Mai Kuɗi, da ƴan majalisansa, da ɗan uwa gabaki ɗaya a nan Sabon Fegi. Ni ne naku Alhaji Baba Yalo ke muku barka da sallah. Allah shi maimaita mana, Allah kuma ya ji ƙan magabatanmu, Allah kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da faɗin duniya gaba ɗaya.
Assalamu alaikum, ni ne Hajiya Sa'a mai huran ƴan aljanna. Voice of America na muku barka da sallah. Allah ya maimaita, Allah ya kara muku lafiya da himma da kwazo. Ina gaida yayana Ibrahim Ismail, barka da sallah. Aminu Ismail, da kai da iyalinka barka da sallah. Rabi Ismail, na miki barka da sallah. Da ke da iyalan gidanki, Ramatu Ismail, na miki barka da sallah. Da ke da iyalin gidanki, da Alhaji Ishau Yahaya Bashir, na maka barka da sallah. Da kai da iyalanka, Abubakar Bashir, na maka barka da sallah. Da kai da iyalinka, Faisal Bashir, barka da sallah. Sharif Bashir, barka da sallah. Umar Abubakar, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalanka, Siraju Abubakar, ina maka barka da sallah. Da kai da iyalanka, ƴan uwaye na gidan Baba Mai Agugu, ina muku barka da sallah. Ƴan uwaye na gidan Mala Abdulsamid Gagaisun, barka da sallah. Ada Sabon Zango, ina maka barka da sallah. Alhaji Mahmud Kutiyala Gagaisun, barka da sallah. Ma'aikatan Zuriya FM da malaman Zuriya FM baki daya, ina muku barka da sallah. Malam Bun Usman daga Najeriya, ina maka gaisuwa na barka da sallah. Da kai da iyalan gidanka, ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ƴan aljanna daga US Allah ya maimaita mana, Allah ya ji kan magabatanmu ya kai mu badin badada.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sashen Hausa na muryar Amerika mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxpring daga birnin New York. Da farko ina gaida Babakar mai Abbas, ina musu barka da sallah, ina gaida Malam Lawan Abbas da Alhaji Umar Abbas, Alhaji Rufai Abbas da Alhaji Rizaku Abbas daga Gusau Nigeria. Ina gaida Alhaji Isa Abbas da Alhaji Ali Abbas daga Mubi Nigeria. Ina gaida Alhaji Sulaiman Sowo Salga da Baba Musa da Alhaji Aminu Sowo Salga da Alhaji Ali Sowo Salga, duka ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Mustafa Saban Gida da Alhaji Aminu Saban Gida, Alhaji Abubakar Saban Gida, ku kuma ina muku barka da sallah. Ina gaida sarkin gonjawan kuma shi Alhaji Baba Isaku da Alhaji da sarkin kantoshi Alhaji Ibrahim da kanwansa Ajiya Anti, su kuma ina musu barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sa'idu Chama Mbema. Ina gaida iyalaina Ajiya Zubaida da Ajiya Zina na Zuriya FM. To assalamu alaikum, mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxpring daga birnin New York, New York.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne Dr. Umaru Alhaji Saleh, professor anan America. Ina jama'a duka barka da sallah. A birnin Kano ina gaida yayata Gogorabi da danta Abdullahi a kofar Kabuga. Ina kuma gaida rai dan Shehu shi ma kofar Kabuga. Ina kuma gaida sarkin kofar Kabuga Bello. A Bayero University ina gaida Alhaji Professor Tijani Hassan Darma da Professor Bashir Galadanci. A Fatas kuma ina gaida Haji Yada da Alhaji Saleh da iyalin dukkan iyalin gidan Alhaji Barau da sauran jama'ar gida. A Isawa ina gaida sarkin Isawa da kaninsa dan Amar da wadadan Datti Wanzami da Adaribe da dukkan sauran jama'a gari. A Maiduguri ina gaida abokanena Alhaji Mustafa Joni Taylor da Malam Abdulkadir Mahmud. A Leran Bauchi ina gaida Malam Ma'azu dan Idin Alhaji Ahmadu Fatoma da sauran duk jama'a gari. Assalamu alaikum.
Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Aminu Ahmed Sani a birnin New York. Ke muku barka da sallah. Allah shi maimaita mana, Allah ya sa mu fi haka, Allah kuma ya kai mu sabon shekara da musulmin duniya duka baki da ina muku barka da sallah, musamman kuma ga iyalaina Ajiya Adiyatu Abdulkarim Alhassan da kuma na biyu ita ce Shafiya Lukman da kuma sauran yan waye duka baki da iyaye duka, ina musu barka da sallah. Mukan lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Awal Sa'id Al-Zakirai. Ni dan kasan Najeriya ne da ke karatu a Malaysia. Ina wa dukkanin al'ummar musulman duniya barka da sallah. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa na musamman ga ƴan uwana da abokan arziki da ke ƙasa ta Najeriya. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa ga ɗan uwana da ke ƙasar Amurka tare da iyalansa. Allah Ubangiji ya karɓi ibadun mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ahmad Muhammad Aminu Bayero, wanda aka fi sani da Ahmad Sek.
wanda aka haifa a birnin Kano, Nigeria, a unguwar Kankarofi, gidan marigayi Sakatare Mahmudu Aminu, tsohon sakatare na Kano Emirate Council. Ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mahaifana mata, sannan ina musu addu'a Allah ya ƙara musu lafiya, sannan ina ƙara miƙa godiya saƙon gaisuwar barka da sallah da ɗan uwana. Ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Nasiru Ado Bayero. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah da ƴan uwana mata da maza da ƴaƴan sakatare Mahmudu Aminu. Sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah da ƴan uwana da abokaina da muke tare da su a Najeriya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga ƴan uwana da nake nan mazauna Turai da muke tare da su a birnin New York da kuma faɗin America ma baki ɗaya. Ina addu'ar Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum. Allah ya sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce, Allah ya sa muna daga cikin intattun bayansa. Ina yi kowa barka da sallah, ina yi wa ƴan uwanmu musulmi da suke faɗin duniya fatan alkhairi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Jibril Babba Mai Yola. Na taya ƴan uwa da abokan arziki da abokan kasuwanci munnar sallah ƙarama Eid. Na mana fatan ayyukanmu da muka gabata a cikin watan Ramadan, Allah ya karba mana su ya sa mana amizani. Sannan na gaida ƴan uwa da abokan arziki dukkan musulmi, na kuma fata Allah Ubangiji ya yafe mana kurakuranmu. Zan yi amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata Goggo Amarya da mahaifiyata Goggo Hajja. Allah Ubangiji ya ƙara muku lafiya da albarka. Zan yi amfani da wannan dama in gaida babban wana kuma matsayin mahaifi Dr. Faiz Bafayola. Na gaida dukkan ƴan uwa wanda ban kira sunansu ba, Aminu Uziri. Na gaida mahaifiya da ƴan uwa na matata iyalina Hajiya Hamida Makarfi. Sannan na gaida ɗana Muhammad Al-Amin. Na gaida ƴata Maryam Ummu Isa. Sannan na gaida abokaina da kuma abokaina da suke ƙasashen waje su Safiyanu Mai Biyar, su Sa'id, su Alhaji Yakubu wanda suna ƙasar Amurka. Sannan na gaida su Yahaya wanda suna Amsterdam. Na gaida dukkan al'umma. Allah ya sa mu sallah lafiya mu gama lafiya. Madalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eid Mubarak.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni honorable Saddam Sani Umar Platan ina amfani da wannan dama na ce dukkanin musulman duniya barka da sallah. Sannan ina amfani da wannan dama na taya jagora na kuma ubana injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma zababban gwamna na injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma zababban sanata na honorable Abdurrahman Kawu Sumaila Oyafar da kuma zababban dan majalisar tarayya ta honorable Abdullahi Sanu Rogo da kuma shugabanni na jam'iyya na option A honorable Shehu Wadasa Gagi da kuma honorable Umar Haruna Doguwa da kuma ɗan majalisar jiha ta honorable Jibrin Ismaila Falgore, ina taya su murna wannan sallah. Ina godiya. Assalamu alaikum.
Allah
masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin zamu ci gaba da kawo muku gaishe-gaishen namu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana ta Mustafa Usman Baba, mazaunin garin Baltimore a jihar Maryland dake nan kasar Amurka. Zan yi amfani da wannan dama domin taya daukacin musulmin duniya baki daya murnar kammala ibadar watan azumin Ramadana tare kuma da murnar karamar sallah. Allah maimaita mana, Allah ya karbi ibadun mu, Allah ya sa mu daga cikin intattun bayansa. Zan yi amfani da wannan dama a karo na biyu domin taya shugaban dariƙar konkusiya na duniya baki daya injiniya Dr. Rabi Musa Konkuso, zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abu Kabir Yusuf da madamikinsa kwamarar Aminu Abdulsalam, shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Honorable Umar Haruna Doguwa da abokan aikin sa kamar su Dr. Hamu Sadi Ali sakataren jam'iyya, Dr. Aliyu Isa Aliyu sakataren kuɗi na jam'iyya, Dr. Kabiru Husaini sakataren tsare-tsare na jam'iyya da duk sauran abokan aikin su. Sannan zan miƙa sakona na musamman ga abokaina na taya murnar sallah, musamman ga shugaban kwamitin matasa na za campaign din zaben gwamna da shugaban kasa ambassador Yusuf Imam Ogan Boye da sauran abokai irin su Sunusu Gama Muhammadu Shehi Sa'idu Darin Hashim Abidi Aisha'u da dukkanin sauran abokan zama da abokan rayuwa, ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana. Sannan a ƙarshe zan rufe da miƙa saƙon murnar sallah na musamman ga iyalina ga 'yan uwana da ƙannena, ina musu fatan alkhairi, Allah ya maimaita mana, Allah ya karɓi ibadun mu. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barka da warhaka. Yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin samunaka daga nan birnin Boston, Massachusetts a America. Ta farko na miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da mai martaba sarkin Zazzau da kuma mai martaba madakin Zazzau Manir Jafaru da mai martaba sarkin Lere da sarkin samunaka da mai martaba sarkin Old Muri Alhaji Abdullahi Muhammad Baba Ciroma da sarkin dawakin Muri, da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi da Dr. Alhaji Sarki Tafida, Alhaji Muhammad Jibo Kongo Tudun Wadazaliya da Abdulkarur Bello, Dr. Bello Salankin Zazzau da Jafaru Makarfi a Kaduna. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Baradan Kano, Dr. General Abdurrahman Bello Dambazawu Retired da General Muhammad Barau da Limamin Bauchi Alhaji Bala, Hajiya Uwani Ibrahim Suleiman a Kaduna da Limamin Samunaka da Limamin Lere da duk fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Alhaji Ahmadu Wudin a Kano, Alhaji Ibrahim Usman Wudin a Jijinyu Kano da kuma Yaya Salisu tsohon chairman na Zaria Local Government a Tudun Wada Zaria da dukkan iyalan Alhaji Ahmadu Gellesu shugaba Izala da fatan sun yi sallah lafiya, da dukkan mutanen gidan late Sultan da Suki Amiyatta Allah a nan a Kaduna da Hajiya Luba Aliyu da Muhammadu Sani dan Haja da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi da Shitu da Sha'ibu Umar Kula da Garba Musa Turawa da Alhaji Yahaya Dogara da fatan duk sun yi sallah lafiya a Katsina. Duk na gaida ƴan uwa da abokanai na a Katsina da Daura da fatan sun sallah lafiya.
Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina miƙa sakon gaisuwa da baraka da sallah ga al'ummar Najeriya da musulmi gabaki ɗaya, da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓi ibadun mu. Sannan ina ƙara miƙa sakon gaisuwa na musamman ga mahaifiyata Hajjiya Labaina Yusuf da kuma mahaifina Alhaji Bala Musa Gwale da kuma shi uncle nawa Alhaji Safiyano, da fatan an yi sallah lafiya, Allah ya karɓi ibadun mu da dukkanin al'ummar musulmi da 'yan uwa da abokan arziki, Allah ya karɓi ibadun mu. Sunana Yusuf Bala Musa daga nan China, Beijing. Nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sunana Maimuna Adnan Muktar. Ina miƙa sakon barka da sallah ga mijina Alhaji Tijjani Adamu, masoyin sauraron VOA kullun da daddare, da babana Alhaji Abba Muktar da mamana Hajiya Abu Umar da yayana Shamsuddin Muftar da kanwata Sa'adatu Muftar da kuma kanina Muftar Adnan Muftar da dukkanin yan uwana da yan uwa musulmi gabaki daya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Eid Mubarak.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko ina miƙa gaisuwar sallah na
ga mutanenmu na Najeriya, ‘yan uwa, iyaye da kuma abokan arziki, da fatan a yi sallah lafiya. Allah kuma ya sa mana ibadunmu da muka yi na watan Ramadana. Ni ne Abdullahi Mujib Abdullahi daga nan Towson, Maryland, na ƙasar Amurka. Na gode, a yi sallah lafiya.
Ba sauraronmu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na farko daga faɗin duniya. Sai a dakace mu shirinmu na ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan muryar Amurka zuwa ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Godiya ta musamman ga wadda ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a yi sallar Idi lafiya.
Al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Dun ba shakka ladarmu ta fi yawaita ranar Eid. Dun ba shakka ladarmu ta fi yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu. Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu. Mu ziyarto duk danginmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد.
لا إله إلا
الله. أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد.
لا إله إلا الله.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid.
Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho.
To ban sauraro, a nan ne kuma za mu sauke labulin shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa, Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, tare da muku barka da sallah.